a wannan makon a shirinmu na Bollywood mun mai jaruma Kareena Kapoor Khan ne wacce mahaifinta Randy Kapoor shi ma ya kasance fitaccen jarumi a Bollywood tun farkon fitowar ta a wani film mai suna War Film Refugee Kareena ta kafa kanta a fagen fina-finan India inda ta fito a wasu fina-finai na tarihi a suna Ashoka da Melody Drama duk a shekarar 2001 bayan wannan nasarar ta samu a waɗannan fina-finai sai ta samu ƴar koma baya a shekarun da suka biyo baya amma shekarar 2004 ta kasance shekarar da ba ta manta ba saboda fina-finan da ta fito a cikin su sun kasance mabuɗin alheri gare ta domin ta samu tagomashi dalilin waɗannan fina-finai fina-finan sun haɗa da Tamili wanda ta fito a matsayin karuwa a shekarar 2006 ta kuma sami lashe jarumin da ta fifice a wannan shekarar sannan a shekarar 2007 shi ma ta lashe kyautar wacce ta kasance ta biyu a jarumai sakamakon bajintin da ta nuna a wani fim na soyayya da barkwanci Kareena ta ci gaba da samun nasara a fagen fina-finai a Bollywood inda ta fito a matsayin jaruma a wasu fina-finai har sau hudu Kareena tana da aure mace ce a gidan Saif Ali Khan rayuwarta ta kasance na sanin ya kamata da kuma tsayawa kan abin da ta san cewa shine daidai sai kuma rawar da ta taka a fagen fina-finai a Bollywood kuma a yanzu haka tana da wani kamfani na saida kayayyakin sawa